بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شاتقوز قواتن ذو القيدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نياد داريه لدى أربعين دبقوي daidai da 6 ga watan 5 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibois da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab wanda muke bibiyar sharhin littafin nan na Fathul Majid na Al-Allama Abdul Rahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 44 a cikin kuma babi na 4 babin da ke kira zuwa ga abauta wa Allah shi kadai kada a hada shi da abokin tarayya sannan muna karkashin sharhin hadithin nan na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi inda muke tattaunawa game da abinda hadithin ya kunsa wanda a darasin da ya gabata mun tattauna ne a daidai gabar wato maganar zakka cewa idan an wato in an kira mutane zuwa ga imani sun yi imani abu na gaba kuma mafi muhimmanci shine a sanar da su sallah in har sallah ta zauna ta nan su to sai kuma a ilmantar da su cewa akwai zakka wanda ake karba daga wurin mawadata a mayar da ita zuwa ga talakawan su a karkashin wannan muka karanta inda malai yake cewa kaga kenan mun fahimci anan bai halatta bayar da zakka ga wanda yake mawadaci kamar yanda bai halatta bayar da zakka ga kafirin da ba muallafatu ba wanda ake tarereye zuciyarsa ba sannan zakka wajiba ce a cikin dukiyar yaro har da mahaukaci wannan kuma shine ra'ayin jumhur saboda gamewar hadisin sannan mun fahimci cewa shi fakiri in aka ambace shi akai shuruto miskini ma ya shiga ciki in aka ambaci miskini ba ambaci fakiri ba to da fakiri ma a ciki sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin da ya gargadi Mu'az bin Jabal cewa wa iyyaka fa iyyaka wa kara'im amwalihi inda ya ja hankalin Mu'az bin Jabal wajen karbar zakka a karba daga matsakaiciyar dukiya kar a karba daga tatan sama zababbiyar dukiya kar kuma a karba daga kaskantacciyar dukiya ta can kasa sai a tsaya a tsaka tsakiya to duk mun tattauna game da me ake nufi ma da kara'im wanda jam'i ne na karima duk mun ji cewa ita ce ma'abuciyar nono ga kyawun sura ga nama ga yawan gashi wannan ita ake kira da ainihin karima to kar a zabe irin waɗannan idan mutum makiyayi ne wajen karbar zakarsa a karbe masa irin waɗannan waɗanda su yake ji da su a cikin garken a bashi da sauran waɗanda suke ba masu daraja ba in an yi haka an cutar da shi kuma an zalunce shi kuma an yi abin da ba shi shari'a ta ce ayi ba kamar yanda kuma bai halatta a zalunci talakawan da za a ba zakka shi mai bada zakar ya bada kaskantattu ya bada ramammu ya bada marasa lafiya ya bada masu tawaya a matsayin zakka hakan shi ma baya halatta sannan mun ji addu'ar wanda aka zalunta tana da hadari domin addu'a ce karbabbiya ba wani shamaki tsakaninta da Allah subhanahu wataala sannan mun karanta gabar duk sanda mutum ainihin wato zai karantar to ya zamanto yana da fikihu na iya karantarwa inda yake daukan dalibansa ko almajiransa mataki mataki daki daki kada ya zo kamar carbi ya tsinke gaba ɗaya ya zo musu da matsaloli su rasa ta kamawa a ciki akan bi da su wannan shine abu na farko sannan ga mai bin su a muhimmanci sannan ga mai bin su haka har a je karshe mun fahimci haka a cikin wannan hadisin sannan mun ji kuma akwai abin da ya dan rikitar da wasu daga cikin malamai ko da yawa daga cikin malamai inda aka ambace ainihin wato bayan kalmar shahada aka ambaci sallah aka ambaci zakka amma ba ambaci azumi da aikin haji ba to kusan a karkashin wannan gaba zamu dan tattauna karatu mu a yau kafin mu huce ta insha Allah qala al muallif rahimahullahu ta'ala fa amma al hadithani al munfasilani fa laysa al amru fihi ma kadhalika walakin an hadha jawaban ahaduhuma anna dhalika bihasabi nuzul al fara'idi wa awwalu ma farada Allah al shahadatayn thumma al salata فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها سيكتوا ونن أبدي لنكاو إشكالي أن أمبتي صلاة زكاة أما تكن صورا شكاشكا مسلين تبا أمبتي azumi da aikin haji ba wasu daga cikin malamai sai suka ce ai marwaicin hadisin ne ya takaita akan azumi akan sallah da zakka kawai bai ambaci azumi da aikin haji ba saboda munasabar zancen kenan to sai wasu suka ce to ayan kuma aka ce haka an soki shi rawun hadisi ya zai kawo bangare na hadisi kuma ya datsa wani انما ذلك انما يقع في الحديث الواحد sukace in kuma an samu irin wannan to yakan faru ne kawai a hadisi guda daya in hadisin kwaya daya ne sai rawi yake so ya istishhadi da hadisin a wata gaba to yana iya yanko daidai gabar ya istishhadi kamar hadisin Wafd bin Abdul Qais kamar inda muka karanta wanda zakara ba'dhum siyam a cikin hadisin Wafd Abdul Qais kaga wasu daga cikin ruwat din marwaitan sun ambaci azumi wa ba'dhum lam yadhkuruhu wasu kuma basu ambaci azumin ba to sai malai yace fa ammal hadithani al munfasilani amma game da hadisan nan guda biyu wadanda suke arabe fa laysa al amru fihi ma kadhalika su kuma in ka kalle su al amarin ba haka yake ba walakin sai dai an hadha jawabani game da dalilin da a cikin wasu ruwayoyin ba a ambaci azumi da zakka ba to akwai jawabai guda biyu da malamai suka yi ahaduhuma ɗaya daga cikin amsar wannan mas'ala anna zalika bi sababi nuzulil fara'idi hakan ya faru ne gwargwadon saukar farillan domin farillan ba gaba ɗaya lokaci ɗaya suka sauka ba tsakanin wata farillan ma da wata farillan tsakanin wani rukunin cikin rukunan musulunci da wani rukunin an dan samu kusan wasu ma akwai shekaru tsakanin farlanta wannan kafin a farlanta wannan sai ya ce wa awwalu ma farada Allah kaga dai farkon abin da Allah ya farlanta kafin ai maganar wata sallah ko azumi ko haji ko zakka farkon abin da Allah ya farlanta ash-shahadataini kalmar shahada wannan ita ce farilla ta farko a karkashin ko a kanta ake gina duk abin da za a gina to bayan Allah ta'ala ya ce awwalu ma wato farkon abin da Allah ya farlanta kalmar shahada thumma salata wadda take bin kalmar shahada a farillanci sai kuma sallah fa innahu amara bis salati domin Allah ta'ala yayi umarni da yin sallah fi awwali awqatil wahyi tun daga farko-farkon lokutan saukar wahayi ba a ɗau lokaci mai tsawo ba daga saukar wahayi na farko-farko aka farlanta sallah walihada lam yadhkur wujubal hajji shi yasa kaga annabi bai ambaci wajabcin hajji ba domin lokacin ba a wajabta shi ba ka'ami ka'amatul ahadith kamar yanda gaba ɗayan hadisan in ka kalle su inna ma ja'a maganar aikin hajji fa ya zo ne fil ahadith al mutaakhira ahadisan karshe ma'ana hadisan daga baya zaka ji ana maganar aikin hajji amma kafin a farlanta aikin hajji zaka ga hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a farko bai ambaci aikin hajji ba qultu abdurrahman al-allama abdurrahman ibn al-hasan sai yace to ni kuma sai na ce wa hadha to ai wannan hadithin da muke karanta in aka ce a ai abun da yasa ba ambaci aikin hajji ba a cikin wannan hadisin saboda aikin hajji daga baya aka saukar da wajibcin sa shi yasa an yi bayanin aikin hajji ne a hadisan da suka zo daga baya baya to sai yace wa hadhal hadith wa hadha to ai wannan hadisin da muke karantawa min al ahadith al mutaakhira ai yana daga cikin hadisan karshe karshe wa lam yuzkar fiha kuma ba ambaci aikin hajji ba shi ma a cikin sa in har hujjar da ake kawowa cewa abin da yasa ba ambaci azumi da zakka ba da aikin hajji saboda wannan sai daga baya aka farlanta su hadisan da suka zo daga baya ne suka yi bayanin aikin hajji da kuma azumi to ai wannan hadisin shi ma da muke karanta shi ma hadisi ne da ya zo daga baya baya to ya aka shi kuma bai ambaci azumi ba kuma bai ambaci zakka ba bai ambaci aikin hajji ba an bayyana wannan to wannan sai ya nuna ashe ba haka bane wannan amsar da wasu malaman suka bayar ba haka jawabin yake ba الجواب الثاني جوابي نبيو جمد أمسر وانا مسألة أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه سنتي آية النبي صلى الله عليه وسلم ينا أمبتا أبن ديداتي دكونا مزعي النبي صلى الله عليه وسلم ينا لأكريد الظرف زمان الظرف مكان داك يكم فتكونا أبا ديدي لوكا سندي كماتا أفديش yana fadar kowane abu a dangantakar da ya kamata a ambace shi a daidai lokacin da aka ambace shi ya kamata a ambace shi da aka fa yadhkuru taratanil fara'iza allati yuqatalu alaiha wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya ambaci farillai iya farillan da ana iya yakar mutane a kansu in suka ki ai akwai farillar da farilla ce amma ba a ce a yaki mutum ban yaki to akwai lokacin da an annabi ya tashi bayanin farillai sai ya kawo iya farillan da aka ce in mutun ya ki yin su ai shiri a yake shi kas salati kaman sallah waz zakati da zakka wa yadhkuru taratan is salata was siyam wani lokaci kuma sai kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sallah da azumi an gane ko liman lam yakun alaihi zakatun ga wanda shi kuma zakka bata wajaba ba a kansa in annabi ya tashi mai bayanin abin da ya wajaba a kansa sai ai mai magana da sallah sai ai mai magana azumi amma ba za ka ji ai mai magana zakka ba saboda ba shi da kuɗin da zai zakka kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kalle in tambaya ce yakan kalle mai tambayar waye shi da haka sai a bashi amsa daidai da matsayin sa tunda yayi tambaya sai a faɗa masa cewa abin da ya wajaba a kansa sallah da azumi kaga irin wannan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci zakka ba saboda wanda yayi tambayar ko wanda ake wa bayanin ba wanda zakka ta wajaba a kansa bane wa yadhkuru taratan nis salata waz zakata was sauma a wani lokacin kuma annabi yakan ambaci farillar sallah da zakka da azumi amma bai ambaci baya ambatan aikin hajji fa in ma an yakuna qabla fardil hajj ko dai ya zama duk sanda kaga annabi ya ambaci sallah ya ambaci zakka ya ambaci azumi bai ambaci aikin hajji ba to wata kila ko dai ya zama to lokacin ba a saukar da farillancin aikin hajji ba wa in ma an yakuna al mukhatabu bidhalika la hajj alai ko kuma ya zama wanda ake magana da shi aikin hajji baya kansa aikin hajji ya fada a kansa ina ba ta an gane yanzu misali sai yace wani abu Allah ya fi so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imani wani kuma sai ya zo ya ce ya makin Allah me Allah ya fi so sai ya ce yin sallah a lokacinta kila kuma wani ya zo ya ce ya makin Allah me Allah ya fi so ya ce bin iyaye saboda an lura yana da dan sakaci wajen bin iyaye sai aka amma yana kula da sallah sauran duk wajiban yana yi da haka inda aka ga yana da dan lapsus shine baya kula da iyayensa yanda ya kamata sai ce menene abinda Allah ya buso sai ci kyautatawa iyaye ina fata an gane da haka ga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da amsa gurgudan yanayi wa amma salatu waz zakatu amma ita sallah da zakka fa lahumu sha'anun sha'anun sunna daban ne laysa li sa'iril fara'id suna da sha'anin da sauran farillai ba su da irin wannan sha'anin na sallah da zakka ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما dan haka ne ma Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin alqur'anin sa ya ambaci a iya yin yaki a yaki alaihima wa'inda ba sa sallah kuma a yaki wa'inda ba sa bada zakka me yasa li'annahuma ibadatani zahiratani saboda da sallah da zakka ibadu ne na zahiri alamun musulunci yana garawa yana tafiya a area guri ka ga masallatai ka ga masallata ka ga lokaci mawadata suna fitar da haƙin Allah na zakka suna bayarwa wannan ya nuna gurin rayayye ne jawu ne dini wato yanayi ne na mutane masu addini a gurin wannan alama ce shi yasa ko yaki za a je wani lokaci annabi ana ganin mutane ba a san musulmai ne ko ba musulmai bane irin ƙauyuka na kan hanya kafin akai musu hali annabi yana cewa a jira in lokacin sallah ya aji za su kira sallah saboda ibada ce da baka yi zakai kana a ce wai kana yi amma ba a san kana yi shi yasa kawai duk wanda kaga baka haduwa da shi a masallaci baka taba ganin yana sallah ba ya yi ba ibada bace da ake kumbiya kumbiya ko a koye ta mutum ba wanda ko na kusa da shi ko na nesa da shi ba wanda ya taba cewa ya bashi zakka ba ya yi in yana yi za a sani akalla ko da na nesa yake ba baya ba na kusa wata rana za a ji wani ya yi godiya ko wani ya ce ai wane ya bashi kaza amma ga dukiya yana ta juyawa babu wani mahaluki da ya taba cewa ya bashi zakka ba ya yi kenan ba wani mahaluki da ya taba ganin sa yana sallah ba ya yi kenan a ce ya wane kace wallahi ni dai kaga muna tare da shi ban taba ganin yayi sallah ba da an kira sallah sai ga ya tashi baya yake ina fata an gane da haka da sallah da zakka ibadu ne na zahiri to kuma ba a so a ga mutane suna wasa da ibada ta zahiri kamar sallah kamar ainihin wato zakka bi khilafi sawm sabanin azumi fa innahu amrun badinun domin shi azumi al'amari ne boyayye min jinsil wudu'i wal igtisal irin jinsin alwala ne da wanka min aljanabati na janaba janaba ta kawo mutum ya za a san yayi wanka wannan shi da ubangijin yayi wanka bai wanka ba wanda zai sani yanzu da ya taho masallaci yayi alwala ba za ka iya sani ba ya ce ya dau azumi da gasken ya dau azumi bai ci komai ba ko bin sa aka yi ta yi inda ya shiga da inda ya fita ya dai ce yana azumi babu wanda ya sani da gaske yana saboda ibada ce koyayya shi yasa ba a ce a yaki mai yin ta ba amma ibada ta zahiri a ga mutum baya yi sallah da zakka sai Allah ta'ala ya ce a yaki mai a yaki wanda baya yin su wa nahwi zalika da makamantan haka mimma yu'tamanu alaihi al'abd daga irin ibadun da ake amincewa bawa in ya ce yana yin su fa innal insana domin shi mutum yumkinuhu Allah ya nuya sauma zai iya yiwuwa ka ga bai yi niyyar azumi ba bai ci komai ba din gashi baya ci baya sha amma shi a zuciyarsa bai niyyar azumi ba wa an ya akula sirran ko kuma ya ci a boye zai iya yiwuwa ya ci abincin a boye kuma ya ce yana azumi kama yumkinuhu an yaktuma hadathahu wa janabatahu kamar yadda mutum zai iya koye karin sa zai iya koye janabar sa koda da iyalin sa misali ta ga ya dai an kai mai ruwa ya shiga wankan janaba yayi ko kawai sa soso da sabulu yayi wanke jikin sa kawai ya fito in alwala ce a idan ya shiga ya wanke fuskar sa yayi wanke hannun sa ya fito ko alwala yayi da haka wayannan ibadu zai iya yiwa mutum ya koye bai yi ba ya ce yayi وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الاعمال الظاهره التي يقاتل الناس عليها daka shi sa zaka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan tunatarwa ne akan ayyuka na zahiri wayanda aka ce a yaki mutane akan su wayasiruna muslimina bi fi'liha irin ayyukan da mutane suna zama musulmi da aikata irin waɗannan ayyukan duk wanda aka shi yana sallah in mawda ci ne yana bada zakka to tsakaninsa da Allah wannan ba mu sani ba amma a zahiri musulmi ne mu a wajenmu me yasa yana sallah kuma Allah ya mai wadata yana zakka an gane ko da waɗannan ibadun ne mutum yake zama musulmi yake cewa fali hadha allaka zalika bis salati waz zakati dun sawm shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta wannan hukuncin da sallah da zakka amma banda azumi wa in kana wajiban kama fi ayatai albara'a kamar yanda dai ka san dama azumi a zakka da sallah wajibai ne kamar yanda aya ta zo cikin ayoyi guda biyu suka zo cikin suratul bara'a wa huma qawluhu ta'ala sune fadin Allah ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna allaha ghafurur rahim سورة التوبة آية تبير الآية الخامسة ومثلها الآية الحادية عشر wa khatimatiha fa in fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Kaga Allah madaukakin sarki sai ce fa in tabu in sun tuba sun daina shirka wa aqamus salata kuma aka ga sun tsaida sallah wa atawuz zakata kuma suka bada zakafa khallu sabilan ku kyalinsu ku rabu da su ku fita harkar su musulmai ne sun zama musulmi yan uwanku inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne bisa ga abin da suka gabatar na zanubi ga wato rahimun kuma mai jinkai ne kaga wannan ita ce aya ta biyar cikin suratu ainihin wato abin nan a cikin suratu baraa aya ta 11 kuma shi ma sai Allah ya ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba sun tsaida sallah sun bada zakka sai aka ce sun zama ƴan uwanku a addini fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun muna yin filla filla da bayani daki daki da ayoyin mu ga mutanen da suke masu sani to kaga anan duk Allah ta'ala ya ce a tsakaita wutar yaki in sun tuba sun tsaida sallah sun bada zakka da ya kasu ake sai suka yi kalmar shahada shine fa in tabu in sai kalmar shahada a kyale sai Allah ya ce wa qamus salata sai an ga sun tsaida sallah in sun tsaida sallah shikenan sai a rabu da su ga mawadatan su nan sun ki bada zakka Allah ya ce wa atawuz zakata sai in sun daina shirka sun suna sallah sannan suna bada zakka fa khallu sabilahu shikenan sai a ajiye makamai a daina ya kasu to kaga wannan sai ya nuna maka da sallah da ainin zakka ibadu ne waɗanda ana yaƙar mutum in yake yin su fa inna bara'ata nazalat ba'da fardhi siyam domin suratu bara'a ta sauka ne bayan an farlanta azumi bittifaqin nasi wannan shine ra'ayin malamai gaba da ittifaqin malamai wa kadhalika lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'adhu zuwa ƙasar yaman lam yadhkur fi hadithi sawma a hadisin Mu'az bin Jabal zuwa kasar Yaman shi ma a wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci azumi a ciki ba amma ya ambaci kalmar shahada ya ambaci sallah ya ambaci zakka me yasa ba ambaci azumi bale annahu tab'un domin shi azumi mabiyi ne wa huwa batinun kuma shi ibada ce koyayya wala zakara al-hajj sannan a hadisin Mu'az bin Jabal Annabi bai ambaci aikin haji ba li'anna wujubahu khasun laysa bi'am domin wajabcin aikin haji ya keɓanci wasu ne bai shafi kowa da kowa ba wala yajibu fil umri illa marra kuma shi aikin haji kwata kwata a rayuwa sau ɗaya yake wajaba indai ka je aikin haji sau ɗaya a rayuwarka har ka koma zuwa ga Allah Allah ba zai ƙara tambayar kai ka je aikin haji me yasa baka koma ba saboda shi aikin hajin farilla ce kwaya ɗaya sau ɗaya ake yin ta an sauke ta ita ce ibada da kawai ka maimaita duk ko sau nawa ka maimaita ta nafila kake ko sau nawa kai ta zuwa duk aikin haji da umara duk shekara sai ka je duk kana yin nafilfili amma duk yawan kudinka da arzikinka ce tunda ka je sau ɗaya ba kuma koma ba ka sauke farilla Allah madaukakin sarki ba zai caje ka akan dan me yasa baka koma aikin haji ba dan ka sauke da farilla domin shi aikin haji farilla ce sau ɗaya tak ake yi a rayuwa in an yi shi kenan an sauke wannan farilla intaha bi ma'ana wa la'alla as-sawabu ma ajaba bihi ba'd al-ulama to kaga wannan dukkan jawabai ne wa'anda an same su dan a warware wannan matsala da muka fara tattauna ta satin da ya wuce cewa me yasa ba ambaci azumi ba ba ambaci zakka ba an faɗi kalmar shahada an faɗi sallah an faɗi zakka amma ba ambaci azumi ba ba ambaci ainihin aikin haji ba malai ce wataƙila amsar ta daidai ma ajaba bihi ba'dul ulama ita ce amsar da wasu cikin malamai suka bada amsa min ikhtisari rawi lil hadith suka ce rawin ne kawai ke takaita hadisin iya inda ya tsaya an gane ko walaysa fi zalika za'anun fil riwayat kuma wannan ba zai zama wani abun suka ko aibatawa ga marwaita ba dan sun datse hadisi hadisi ne yana so yayi maka hujja akan wajibcin sallah sannan hadisin ya kunshi sallah ya kunshi aikin haji ya kunshi zakka da sauran abubuwa da rawun ya tayi sai yanko iya inda aka ce sallah wajibi ce bai kawo ma ragowar hadisin ba wannan ai shikenan ba zai zama suka ga shi marwayin a ce dan me yasa yanke saboda yayi istishadi mana ya kawo hujja adidi gabar da yake tattaunawa ko yake magana akai ragowar maganganun da ke cikin hadisin tunda ba su da alaka da abin da yake tattaunawa sai ya kyale su na fata an gane to dan rawi yayi irin wannan ya yanko daidai gurin da yake ganin shine yake nema ya zama hujja a abin da yake so ya kafa hujja akan sa wannan ya wadatar koda bai kawo hadisin daga farkon sa har ƙarshe la'annahum kana yarwuna alhaditha domin su marwaitan hadisi suka ruwaito hadisai hadisi ne bi hasabi zurufi gurgudan irin lokaci gurgudan zamani wal munasabat da kuma dangantaka munasabat faqad takuna al munasabatu muqtadiyatan li ba'd al hadith fa yaqtasiru ala hadha al ba'd wa taqila dangantakar takan iya zama wato abar hukuntawa a iya wani bangaren hadisin ba dukan sa ba fa yaqtasiru da haka rawi in ya tashi sai ya takaitu ala hadhal ba'd a wannan iya dan yankin ko dan bangaren da yake bukata a hadisin wa zalika kathirun jiddan wannan kuma ba wani sabon abu bane abu ne da yawa malamai suna yin haka kama tarahu fil bukhari har irin wannan zaka iya ganin sa a cikin bukhari hadisin yana da tsawo amma imamu al-bukhari sai ya yanko daidai mahallu shahid shikenan kawai sai ya wuce wa gairihi da wannan sa wallahu a'lam قوله أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأن حديث من إمام البخاري إمام مسلم إمام أحمد إمام أبو داود إمام الترمذي إمام النسائي ابن ماجه هذا سر رويتوش قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد عن سامو حديثي دغ بخاري ده مسلم دغ سهل ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر منزا الله صلى الله عليه وسلم رانر ده زا اجي ياكن خيبر منزا الله ياتي لا اعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله yace tabbas tabbas ko shakka babu gobe in Allah ya kai mu zan bayar da tuta zan danka tuta a hannun wani mutum da yake kaunar Allah kuma yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma mutumin Allah yana son sa kuma manzon Allah ma yana son sa wannan sheda ce mai kyau ko ba sheda bace mai kyau yace goban Allah ya kai mu tutar wanda zai rike mana tutar tafiya yakin Khaibar wani mutum ne ga sifarsa mutum ne da yana san Allah kuma yana san manzon Allah kuma Allah yana san sa manzon Allah yana san sa lokacin gasa ce an gane ko yaftahu Allahu ala yadai kuma yace Allah zai bada nasara ta hannunsa fabatan nasu ya dukuna lailatawum ai sahabbai basu bacci ba wannan dare kam kwana suka yi suna ta tattaunawa wane ne wannan mutum waye wanda za a ba wannan ko wane ne ko kun wane ne ina ganin dai wane ne suna ta dai tattaunawa tsawon daren su ayyuhum yu'taha tattaunawa da suke wane ne a cikin su wanda za a ba wannan tuta falamma asbahu da gari ya waye gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka bugo sammako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yutaha kowanne daya daga cikin su yana kwadayin a ce shi aka ba wannan tutar dalili saboda me wanda aka ba tutar an fadu wata shahada an fadu wani wato recommendation akan sa cewa mutum ne da yake san Allah da manzansa Allah da manzansa suke san sa kuma shine wanda Allah ta'ala ya alƙawarin zai bada nasara a yakin Khaibar ta hannunsa da ka sai zamanto wannan abun ya sanya wa sahabbai shauki da begen gari ya waye da kuma shauki da kwadayin a cikin su ina ma ni za a ba wannan yace ina ma wannan yace addu'o'i Allah ya sa ni za a ba wannan yace saboda wannan shaidar ta haukan wanda aka ba faqala ana zuwa gurin gari ya waye an zo an taro an ce sayyidina umar haddage yake ko dan ko abin nan haddage yake dan abu ne yace tunda yake bai taba sha'awar jagoranci ko shugabanci ba sai a wannan ranar da aka haddage yake yi ko za a ce yawa umar amma ana zuwa manzo Allah sai ya ce aina Ali ibn Abi Talib, manzo Allah ya ce ina Ali dan gidan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda. Faqila, sahabbai suka ce in huwa yashtaki ainai, ya bakin Allah Ali bayana yana can gida yana fama da ciwon idanu, ba shi da lafiya, idanu suna tai masa ciwo, ya bakin Allah kaga kila ce a to tunda baya nan a kyale shi ciwon ido yake, a to Allah ba shi lafiya, ai na dauka kalau yake, to kai ina wani kuma, amma tunda rabban nasa ne, sai manzo Allah ce fa arsalu ilayhi, ko aika a zo da shi, ko aika zuwa gare shi a ce ina neman sa, fa utiya bihi, sai aka yi wa sayyidina Ali jagora, aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa basata fi ainai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi matofi a idaninsa, fa bara'a, malam ba sai ya warke ba, ka allam yakun bihi waja'un, idanin suka warke kamar bai taba ciwo ba, fa a'adahu raya, manzon Allah sai ya danka ma tuta, ya ce ga tuta, fa qan, manzon Allah ya ce umfud ala rislik hatta tanzila bisa hajim, ka tafi cikin nutsuwarka, kar ka tsaya ko ina har sai ka dira ka sauka a farfajiyar garin, to mad'uhum ila al-islam, to kafin a fara yaki kai wa'azi a garin, a sanya lasifika, a shirya wani abun nan, ka fara kiran su zuwa ga musulunci, wa akhbirhum bima yajibu alaihim, kuma ka ba su labarin abinda yake wajaba akan su, min haqqillahi ta'ala fihi, na haƙƙin Allah madaukakin sarki a cikin musulunci, fa wallahi anan ne manzon Allah ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah yayi sanadiyar shiriyar mutun ɗaya tak ta dalilinka, a ce ta dalilinka ya shiryu, ta dalilinka ya daina shirka, ta dalilinka ya daina bid'a, ta dalilinka ya daina shaye-shaye, ta dalilinka ya daina dauke-dauke, ta dalilinka ya daina bushe-bushe, duk ta sanadiyar kai zama mutumin kirki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi dalilin shiriyar mutum daya, kuma a ce kai ne sila, manzo Allah yace khairu, wannan alherin yafi laka a gare ka, min humurin ni'am, sama da abaka jajayen raƙuma, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a hadisi na 3,900 da na 3,701 da 4,210 da kuma hadisin Muslim shi ma ya ruwaito shi a hadisi na 2,406. Yadukuna ay yakhuduna, kalmar yadukuna ay yakhuduna, ma'ana sahabbai a wannan dare suka yi ta tattaunawa. Sharh, sai sharhin wannan hadisi, an Sahal ibn Sa'ad, an karbo daga Sahal ibn Sa'ad. Wane ne Sahal ibn Sa'ad? Sahal ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji al-Sa'idi, shine Sahal dan Sa'ad dan Malik dan Khalid al-Ansari, mutumin kabilar Khazraj al-Sa'idi Abu al-Abbas, sahabiyun shahirun, mashahurin sahabi ne, wa abuhu sahabiyun, ba shi kadai ba, babansa ma sahabi ne aidan, mata sanata 88, wato Sahal bin Sa'ad ya rasu shekara ta 88 bayan hijira, wa kad jawaza al-mi'a, an ce Sahal bin Sa'ad ya wuce shekara 100, ya fi shekara 100 kafin ya rasu, Allah ta'ala ya araman lokaci, ya yi tsawon rai, ya fi shekara 100 lokacin da ya rasu, auluhu qala yawm khaybara, ai fi gazwat khaybar, yana nufin a yakin khaybar, wa fi sahihain an salamata bin al-aqwa, hadithi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu qala كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم yace tabbas sayyidina ali radiyallahu anhu yayi jinkirin fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa khaybar wa kana armada abinda yasa haka kuma ya kasance yana fama da ciwon ido faqala ana atakhallafu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa sai na ali yace duk yaqoqin nan annabi da yaje da ni aka ji yanzu ba zan samu zuwa wannan yaki ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kharaja ali radiyallahu an to da aka turo daga baya aka ce ana kiransa sai ga sayyidina ali ya fito falahika bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallama falamma kana masa'al laylati allati fataha Allahu azza wa jal yayin da yammaci yayi yammacin daren da aka yi wa wato Allah madaukakin sarki ya bada nasarar cin garin Khaibar fi sabahiha a washe garinta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'udiyanna rayata yace na rantsi da Allah zan bada wannan tuta aula ya'khuzanna rayata gadan ko kuma gobe wanda zai riki wannan tuta rajulan wani mutum ne yuhibbu Allah wa rasuluhu yana san Allah da manzansa an gane ko aw qala yuhibbu Allah wa rasuluhu ko kuma wata ruwaya mutum ne wanda yana san Allah da manzansa suka ce Allah ya soka shi yafi falala ko kai ka so Allah na'am manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya soka shi yafi falala ko kai ka so shi an gane ku saboda kai ka so Allah da manzo ba tabbas ka iya cewa kana so ba mu da wani ma'auni da zamu iya auna cewa kana so ko ba ka so kawai sai da kyautu da zato amma shi san Allah da manzo akan kai tabbas amin yaftahu Allah ala yadai yace Allah zai bada nasara da budi ta hannunsa fa idza nahanu bi aliyin yace kawai sai muka ga an ba sayyidina ali wa ma narjuhu yace wallahi ba mu sa ran shi za a ba ba saboda mun san ba shi da lafiya yana fama da ciwon ido ba mu kawo shi ba saboda mun san ba shi da damar fitowa ma yana cin yana jinya fa qalu hadha aliyun fa adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah suna zauna kawai sai ga sayyidina ali suka ce ah kaga aliyu ne ma gashi nan kaga shi ya fito fa adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-raya dan Allah ya bashi tuta fa fataha Allahu alayhi kuma Allah ta'ala ya bada nasara aka bude garin Khaibar ta hannun sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda hadisin Bukhari ya rawaito shi hadisi na 3702 Imam Muslim hadisi na 2407 qawluhu lawdiyanna ar-rayata qala al-hafiz fi riwayat Buraida dan Allah yace lawdiyanna ar-rayata zan bada tuta babban malamin hadisi al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace fi riwayat wa fi riwayat buraida a wata riwaya wadda buraida ya ruwaito ta wannan hadisi inni dafi'unil liwa ila rajulin manzala ce lallai zan danka tuta zuwa ga wani mutum yuhibbuhullahu wa rasuluhu Allah da manzansa suna zansa wa qad sarraha jama'atu min ahli al-lughati bitaradifihim yake cewa qad sarraha jama'atu min ahli al-lugha yace da yawa daga cikin malamai masana harkar harshen larabci masana lugha sun bayyana da bitaradifihim wato kamanceceniyar waɗannan kalmomi ta fuskar ma'ana lakin rawa ahmad wa tirmidhi min hadith ibn abbas sai dai Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun fitar da wannan hadisi ta wata hanya ta hanyar Abdullahi dan Abbas kana da rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sauda yake cewa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance baka ce waliwa'uhu abyada an gane ko kana da rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauda waliwa'uhu abyad wato raya dinsa baka ce liwa dinsa kuma farace akwai bambanci tsakanin liwa'u da kuma raya an gane ko wato kamar babban bana ko fatta da karama da haka akwai tutar da zaka ga karama ce ku a tsakankanin ku ake rike a dan ku gane kanku akwai kuma babbar tuta wanda ake kafawa duk wanda yaje bala'an hasanan yaje kai farmaki in ya hango ta nan zai dinga kokarin dawowa kuma ana danka ta a hannun wani jarumi cikin jarumai wanda ainihin wato zai zama tana hannunsa. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 1681 Ibn Majah hadisi na 2818 wa Hassanahu al-Albani Sheikh Albani ya hassana hadisin fi sahih al-Jami' hadisi na 4812 wa Sahih al-Allamah al-Albani fi silsila as-sahiha hadisi mai lamba ta 2101 wa mithluhu 'inda at-Tabarani an Burayda. Akwai kwatankwacin irin wannan hadisin da Imam Tabarani ya ruwaice shi daga Abi Burayda in Ibn Ali wato kaman yanda ruwaya ta zo a wajen Ibn Adi an Abi Huraira daga Abi Huraira radiyallahu an wa zada sai ya ƙara a tasa ruwayar maktubun fihi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A wannan tutar an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah. ذكره ابن عدي في الكامل. ابن عدي أنبت وأن الرواية أتكن الكامل مجلد نبي شافي نتدي بيودا 40 في الضعفاء في ضعفاء الرجال أتكن ضعفاء الرجال. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله دا أكتش ونمتن دا أبا توتا يناسا الله دا منزنسا الله دا منزنسا سناسنسا فضيلة عظيمة لعلي wannan gabar ta fito da falalar sayyidina Ali baro baro mai girma. Na fata gane a cikin wannan gabar an nuna sayyidina Ali, an nuna matsayi da daraja da martabar sayyidina Ali radiyallahu anhu. Qala shaykhul islam, shaykhul islam ibn taymiya yace laysa hadha alwasf mukhtassan li'ali, sai dai irin wannan sifar da aka ba sayyidina Ali ba shi kadai ne ya taba kebanta da wannan sifar ba cikin sahabbai. Wala bila imma, sannan wannan kalmar ba wato wannan sifar ba ta kebanci iya jagorori kadai ba. Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqi, domin mun sani a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana san dukkan wani mu'mini taqiyyun mai kiyaye dokokin Allah. Yuhibbu Allah wa rasulahu, wanda yake san Allah da manzansa. Lakin hadha alhadith, sai dai shi wannan hadisi min ahsani ma yuhtaj bihi ala an-nawasib, wannan hadisin yana daga cikin hadisai mafiya kyau da ake yin hujja da shi akan nasibawa. An gane ko? Yawa, wannan hadisin yana daga mafi kyawun hadisai da ake kafa hujja da shi akan nasibawa. Wato nawasib mun sha karantawa abin nan ko? Wato sune waɗanda ba sa san ahlul baiti, ba sa san sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wannan su ake kira nawasib. Alladhina la yatawallawnahu, wanda ba sa yin sayyidina Ali, ba sa jibuntar al'amarinsa, ba sa kaunarsa. Wala yukaffirunahu, duk da cewa au yukaffirunahu ko kuma ma suna kafirta shi. Au yufassiqunahu ko kuma suna fasikantar da shi, suna cewa shi fasiki ne. Kal khawarij, kaman khawarijawa. Shi yasa kaman yanda muka taba tattauna a nan, ai kaga khawarij su suka kashe sayyidina Ali. Domin Abdurrahman ibn Muljim ba khawarije. Lakin hadha al-ihtijaj la yatimmu ala qawli ar-rafida alladhina yaj'aluna an-nusus ad-dallata ala fadail as-sahabati kanat qabla riddatihim. Lakin hadha al-ihtijaj, sai dai wannan kafa hujjar, la yatimmu, ba zai zama cikakke ba, ala qaulir rafidati, akan maganar yan shi'a. Alladhina yaj'aluna an-nususa, sune wa'inda suke sanya nassosi, adallati ala fada'il sahaba, wadanda suke nuna falalar sayyidina Ali radiyallahu an. An gane ko? Wadanda suke nuni akan falalar sahabbai kai, wato adallatu ala fada'il sahaba, wato nassosin da suke nuni akan falalar sahabbai. Wai su ƴan shi'a suka ce wai wannan hadisan falalar na sahabbai kanar kabalar ridda ce, wai duk wannan falalar kafin sahabbai su yi ridda ne. Wal iyazu billah. Su a wajen ƴan shi'a duk sahabbai sun yi ridda, sai ƴan tsiraru. Wa qila illa thalatha, wa qila illa khamsa, wa qila illa tis'a. Bana jin sun wuce, a iya lissafin shi'a sahabban da basu yarda ba basu wuce mutum tara ba. Duk da sabanin ruwayoyi wasu sun ce uku ne, kawai su kadai ne basu yarda ba. An gane ko? Amma duk sauran sahabbai, irin manyan sahabban nan fa, a wajen Shi'a duk sun yarda. Fa innal khawarija, kaga sabani su wayancan nawasib ba wanda suka tsana sai ahlul baiti, su kuma rawafid ba wanda suka kijini sai sahabbai, kowace aqida ce mai matukar muni. Fa innal khawarij taqulu fi aliyin mithla zalik, domin khawarijawa su ma suna fadar irin wannan magana ta Shi'a akan sahabbai, su ma suna fada game da sayyidina Ali cewa yayi ridda. Lakin hadha batilun, sai da duk wannan karerai ne ba gaskiya bane. Fa inna Allah ta'ala wa rasuluhu, domin Allah ta'ala da manzansa, la yutliqu mithla hadha almadhi, babu yanda zai Allah madaukakin sarki ya saki irin wannan yabo alaman ya alamu Allahu annahu sai mutu kafiran, ga mutumin da Allah ya san daga karshe kafiri zai mutu. Yanzu a bada irin wannan shedar, a ce za a bada tuta ga wani mutum da yake kaunar Allah da manzansa, Allah da manzansa suke kaunarsa, kuma a ce wannan mutum a ƙarshen rayuwarsa ma a shi a kafiri ya mutu. Su fa a wajen nawasib, wajen khawarij haka suke gani, suna ganin sayyidina Ali shi ma ba musulmi bane. To shine ya za a yi Allah ta'ala ya irin wannan yabo akan mutum irin sayyidina Ali, kuma alhalin Allah ya san ƙarshen al'amarin sayyidina Ali ba zai cika da kyau ba. Kenan Allah madaukakin sarki, duk da cewa dama a aqida su ai akwai wannan, akwai wata aqida da suke kira albada, wannan aqida Shi'a suna da ita, sun ce Allah bai san me zai faru ba sai ya faru. An gane ko? To idan har haka ne, da haka suka ce, aka ce to ai ga Allah ya yabi sahabbai, ya ce radiyallahu anhu, suka ce ai kafin ya san, da ya san za su yi ridda bai yabe su, ka ji tabewa mala. Shi kansa Allah madaukakin sarki kenan bai tsira ba daga sharrin su. Allah ya shirye da mu. Wa fihi ithbatu sifatil mahabbati lillah, a cikin wannan hadisin mun fa'idanci da wata fa'ida kuma, ita ma shine tabbatar da siffar kauna ga Allah. Allah yana kauna, domin an ce za a bada tuta ga wani mutum, yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, za a bada tuta a hannun wani mutum da yake san Allah da manzansa, kuma Allah yana san sa, manzon Allah yana san sa. Kaga kenan a cikin nan an tabbatar wa Allah siffar so, khilafan lil jahmiya, sabanin masu aqidar jahmiya su Jahm ibn Safwan. Fi quratul uyun, a cikin littafin quratul uyun, wa fihi fadilatun li aliyin, a cikin wannan hadisi akwai nuna falalar sayyidina Ali radiyallahu anhu qarara, bima khassahu min ida'ir raya, musamman saboda abinda annabi yayi masa na kebanta sadabashi wannan tuta. Wa da'awatihi ahla khaybar ila al-islam, da kuma kiran mutanen khaybar zuwa su musulunta, wa qitalihim, da kuma yaqasu illam yaqbalu, in basu karbe musulunci ba. Wa fihi mashru'iyatu da'wati ila al-islam, a cikin wannan akwai bayanin shar'anta wa mutane kira zuwa ga addinin musulunci. Na lokaci qawluhu yabtahu Allahu ala yadayhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan mutum sayyidina Ali kenan, Allah zai bada nasara ta hannunsa. Sarihun fil bisharati bi husulil fati, a wannan gabar shi kuma kaga wato akwai bishara, albushir, a bayyane na cewa za a samu nasara. Tun kan ayyakin an yi wa musulmi wato bishara ta cewa za su yi nasara, domin kun tuna a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi, zan ba da tutar nan ga wani mutum da yake san Allah da manzansa, Allah da manzansa yake suke san sa, yabtahu Allahu ala yadayhi, Allah zai ba da nasara ta hannunsa. Kaga tun kan ayyakin an san musulmi ne da nasara. Fa huwa alamun min alamin nubuwa, wannan yana daga cikin alamomin annabta. Da haka in ba alamomin annabta ba, yanda za a yi annabi ya san za a yi nasara ko ba za a yi ba, tunda sunna alharbu sijal, yaƙi juyi juyi ne, wata ran ku yi nasara, wata ran a yi nasara a kanku. Amma a yaƙin Khaybar annabi was confidence wato sahabbai ka confidence suka san cewa za a yi nasara me hujja suka ce Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za a ba tutar Allah zai ba da nasara ta hannunsa kaga ya tabbatar da za a yi nasara ce auluhu fa batan nasu yadukun lokaci yayi to sai mu tashi kaudu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah